الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيامنا شاءكو غوتان جمادى الآخرة وتنشد أجير وتنم مسلم في هجرة من زان الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin karatun littafin ulugul maram min adillatil ahkam min al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullahu ta'ala karatun mu da ya gabata mun zo karshen babul imama a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi babu salatul musafir wal marib babi wanda zai bayani akan sallah ta mai balaguro da kuma marar lahiya wanda wayannan mai balaguro da marar lahiya da wanda yake cikin halin tsoro malaman fiqh suna ce ma sallai salatu ahlil a'dar kenan sallar waɗanda suke ma'abuta uzurori masu uzururka to kenan wannan babin zai bayani ne akan sallar waɗannan wanda suke da uzuri na balaguro da kuma uzuri na rashin lahiya wannan babi yana nuna muna wato tsarin shari'a na musulunci cewa shari'a ce mai sauki mai rangwame saboda mutane suna wato rayuwa cikin hali bayan hali mutum ya shiga wani hali ko wani yanayi wanda yake buƙatar a mai sauki ko rangwame to shari'ar musulunci sai ta yi mai sauki sannan tun daga babin akwai karantar da mu sauki da rangwame na shari'ar musulunci kamar yanda kuma akwai karantar da mu muhimmancin sallah da girmanta a musulunci mutum ko da yana rashin lahiya to zai yi ta gargwadon yanda yake iyawa haka ma mutum idan yana cikin balaguro ba a sauke mai ita ba haka ma in mutum yana cikin halin tsoro da tashin hankali an Aisha radiyallahu anha qalat awwalu ma furidatis salatu rak'ataini fa uqirrat salatu safari wa utimmat salatu al-hadari muttafaqun alayhi daga Aisha yaddan Allah ta tabbata a gare ta tace farkon abinda aka farlanta na sallah raka'a bibibi fa uqirrat salatu safari sai aka tabbatar da raka'a bibibi a sallar balaguro wa utimmat salatu al-hadari aka cika sallah ta gida muttafaqun alayhi tanan hadisin na Aisha da Allah tabbata a gare ta yana karantar da mu a farkon musulunci an farlanta salloli ne a matsayin raka'a bibibi kina haka aka farlanta su ko a gida ko kuma a balaguro kina raka'a bibibi ne za a dora yin su baki daya banda sallan magariba kina ita wannan ko da aka farlanta ta tun farko an farlanta ta raka'a uku inda aka farlanta sallah a can saman sammai guda bakwai ne lokacin da aka yi mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi sama Allah ta'ala ya farlanta mai salloli guda biyar an farlanta su a lokacin a matsayin salloli guda 50 kamar yadda hadisi ya tabbatar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho ya haɗu da annabi Musa ya ba shi shawaran cewa al'ummarka ba za ta iyawa ba ka koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka nemi rangwame a sauƙaƙa masu manzon Allah ya dora komawa yana neman rangwame da a yi sauki ga al'umma har aka dawo da su salloli guda biyar Allah ta'ala ya ce guda biyar ne a wajen aikatawa amma ladan nan tana nan guda 50 ma yubaddalu alqawlu lidayya amma ana bidallamin lil'abid sai ga wannan sallolin sun tsaya biyar amma kuma ladai bata gushe ba kamar yanda take ta asali nan lada 50 ne saboda kowace sallah in mutun yayi to za a bashi lada kwatankwacin wanda ya yi wannan sallai sau goma da haka ana ruɓanya ladan ne saboda haka sai suka tsaya salloli biyar tare da lada ta irin wanda ya salla 50 to wannan sallolin kuma an farlanto su ne a matsayin raka'a biyu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi hijira sai aka tabbatar da wannan raka'a biyu a ɗora yin su a sallolin balaguro su kuma sallolin gida sai aka caccake su aka cike azhar ta zama raka'a biyu ta zama raka'a hudu la'asar ta zama hudu isha'i ta zama hudu ita kuma magariba dama haka aka farlanta ta raka'a uku saboda witiri ne na yini ita ita kuma sallar asuba dama yanda aka farlanta ta tun harko sai aka barta haka nan saboda ana tsawaita karatu a cikin ta sai sa alqur'ani ya kira ta da qur'anul fajr inna qur'anul fajr kana mashhuda to abinda ake nihi da qur'anul fajr shine sallar asuba an kira ta da haka nan saboda tsawaita karatu da ake son ayi a cikin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta aya 60 zuwa aya 100 a wajen sallar asuba don haka kenan shine wannan hadisin na Aisha cikin shi akwai karantar da mu cewa sallar balaguro wato ana yin raka'a bibibi ne ga sallolin da suke da raka'a hudu sallar gida kuma kenan za a cikewa kamar yanda wato shari'a ta cike muttafaqun alai wa lil bukhari thumma hajara fa furidat arba'an sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hijira da yayi hijira sai aka farlanta sallah raka'a hudu wa qirrat salatu safari alal awwal aka tabbatar da sallar balaguro akan hukunci na farko wa zada ahmadu ahmad ya kara illa al maghrib fa innaha witrun nahar wa illa subha fa innaha tutawwal fiha al qira'a a riwaya imam ahmad akwai kari kenan an farlanta salloli da farko raka'a bibibi sannan aka tabbatar da raka'o'in nan bibibi a sallar balaguro ita kuma sallar gida aka cike sai yace amma banda sallar magariba illa al maghrib fa innaha witrun nahar domin ita magariba witri ne na yini kenan ita tun farko an farlanta ta uku kuma haka ma aka barta sai yace wa illa subha kuma sai sallar asuba fa innaha tutawwal fiha al qira'a lalle ita ana tsawaita karatu ne a cikin ta saboda haka aka barta akan hukunci na farko ita ma ba a kara ta ba wa an aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana yaqsuru daga aisha dan Allah ta tabbata a gare ta lalle annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yin kasaru safari a cikin balaguro wayutimmu wayasumu kuma yana cikewa kuma yana yin azumi wa yafturu kuma yana cin abinci rawahu ad-Darqutni Darqutni ya rawaito shi warwatuhu thiqatun marawaitan hadisin na amintattu ne illa annahu ma'lulun sai dai kawai hadisin yana da illa wal mahfuzu an Aisha min fi'liha abinda ke tabbataccen zance shine daga Aisha cewa wannan aikin ta ne wa qalat kuma Aisha tace innahu la yashqu alayya shi baya wato wahalar da ni akhrajahu al-Baihaqi Baihaqi ya fitar da shi wannan hadisi na Aisha idan Allah ta tabbata a gare ta yana karantar da mu cewa shi wannan hadisin dai da farko an rawaito shi ta huskoki guda biyu an rawaito shi a matsayin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan yayi balaguro yana yin kasaru kuma yana cike sallah kenan wasu lokuta yana yin kasaru wasu lokuta yana cike sallah kuma yana aje azumi wasu lokuta kuma yayi azumi to haka aka rawaito shi a wannan riwaya ta farko sannan akwai riwaya ta biyu da aka rawaito daga Aisha cewa Aisha radiyallahu anha ita ce ta kasance idan ta yi balaguro tana cike sallah kuma tana yin kasaru tana yin azumi kuma tana cin abinci to shine shi wato Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yace hadisin ma'lul ne yana da illa illa a wajen malaman hadisi tana hana hadisi ya zama ingantacce saboda cikin sharuɗa na hadisi ya zama ingantacce akwai wato adamul illa ya zamanto hadisin baya da illa sharuɗa biyar sai sun cika sannan hadisi ake bashi darajar cewa ingantaccen hadisi ne wajen malaman hadisi to cikin sharuɗan nan guda biyar dole hadisi sai ya zama babu illa tare da shi to ita kuma illa micece illa illa a wajen malaman hadisi wata matsala ce da take shigowa cikin hadisi boyayya wanda ba bayyana take ba kowa yake sanin ta ba sai manya-manyan malaman hadisi dan haka suke cewa al-illatu suke cewa abinda ke illa wato shay'un khafiyun
يدخل في الحديث فيخل بصحته ولا يعرفه الا الجهابذه من علماء الحديث sikace illa buyayyan abune wanda yake shugarwa cikin hadisi kawai sai ya lalata ingancin shi kamar misali sai a ce marawaitan hadisin lamba 1 da lamba 2 da lamba 3 da lamba 4 lamba 1 a zahiri kamar mutumin kirki ne lamba ta 2 shi ma haka ta 3 ma haka ta 4 ma haka to amma bisa kan lamba ta 3 ya taba yin ƙarya wata rana a tarihin shi to sai dai ba kowa ya san da wannan tarihin ba kenan sai waɗanda suka sani to kaga nan wurin shi wanda ya binciko wannan tarihi sai ce wannan hadisi akwai illa saboda akwai wani ciki lamba ta 3 shi lambar nan ta 3 fasiki ne ko kuma makaryaci ne ko kuma dan bid'a ne to ba su karba wannan hadisin shikenan an sa mai illa dan haka Ibn Hajar yace hadisin nan ma'lulun mai illa abinda yake nihi da ma'lul mu'allalun domin Ibn Hajar cikin malaman hadisi shi kadai ne yake cewa ma'lul amma sauran malamai mu'allal suke cewa mu'allalun ko su ce mu'illun ko mu'allun amma ko mu'allalun amma Ibn Hajar shi kadai ne yake fadin ma'lulun nan da hauro sama suna ganin kuskure ne a lugha na Larabci a ce ma'lul to Allahu ala والمحفوظ عن عائشة من فعلها ابن حجر yace abinda ke mahfuz shine daga Aisha cewa aikin ta ne ita to me mahfuz a wajen malaman hadisi in suka ce al mahfuz hadisi mahfuz shine hadisin da aka rinjayar misali mahfuz kishin shi shazin idan mutun ya rawaito hadisi shi amintacce ne wajen malaman hadisi to sai ya rawaito hadisi amma hadisin shi sai ya saba ma wani wanda ya fi shi zama amintacce hadisin shi ya saba ma wani wanda ya fi shi zama amintacce to shi wanga hadisin wanda ya saba ma wancan shi wanda ya saba sunan shi sas sai a ce hadisin nan akwai shuzu cikin shi ash-shuzuz da ma shine mukhalafatur rawi liman huwa awthaqu minhu to shi kuma kenan wanga hadisin wanda aka ce mashaz wajen malaman hadisi su ce mashi munkar ya zama munkar shi kuma wancan wanda aka saba ma kin shi kuma ya zama mahfuz an san ko an gane an ga dan kwatancan ba to shi karatun hadisi daban yake da ma masallaw al hadisi dan haka mu je ga sharhin mu hadisin nan wanda yake gaban mu malamai sun ce hadisi ne wanda kwata kwata ba aiki da shi شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يأتي هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وانا حديث كرياتي كوي أكا جنجنا ومنزا الله صلى الله عليه وسلم شوى منزا الله إني بلاغرو ينا چكا صلى كما ينا كسرو ينا إن أزمي ينا چم أبين شيئتي أبند أكي سنني أسنر منزا الله دا كما تاريهي شي جب بلاغران دا يي شيني ينا ين قسرو ba a taba samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi balaguro ya cike sallah yace abinda ke saban shi wanda shine sananne a tarihi manzo Allah da in yayi balaguro kasaro yake ba a san manzo Allah yana cike sallah ba saboda haka wanga hadisin kai ya kawo tarnaki akan sauran ingantattun hadisai ya hada dambe a rasa yanda za a yi da su Ibn Taymiyyah yace wannan hadisin a zahiri kawai ƙarya ce aka shirga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba hadisi bane tabbatacce sannan malamai suka ce kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar shi shine duk in yayi balaguro kasar yake yi babu wata hujja da wani zai kawo cewa manzo Allah yayi wani balaguro kuma bai yi kasaro ba to haka nan ne ita ma Aisha radiyallahu anha ba za a jingina mata wannan zance ba a ce aikin ta ne domin ba yayyewa ta saba wa sunna tare da kasancewar ta malama ce mai fiqhu kuma an san ta cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an san zirhin fahimtarta da kuma yanda take tsananin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addini saboda haka dai malamai suka ce wannan hadisi babu wani abin aiki a cikin shi to akhrajahu al-Baihaqi wa annabi Umar radiyallahu ta'ala anhuma an karbo daga Ibn Umar yadda Allah tabbata a gare su qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزان الله تيرا دا امنچن الله سو تبتا اغريش ياتي ان الله تعالى يحب ان تؤتى ruhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu. Lallai Allah madaukaki yana so a zo marangwaman shi kamar yanda yake kyamar a zo masaban shi. Rahu Ahmad, Ahmad ya rawaice shi, wa sahaha Ibn Khuzaimata, Ibn Khuzaima ya inganta shi, wa Ibn Hibban da Ibn Hibban. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, kama yuhibbu an tu'ta azaimu, kamar yanda yake son a zo ma ababan da ya farlanta. Kenan haka yake son, kamar yanda yake son a zo ma ababan da ya farlanta, to haka ma ababan da yayi rangwame yana son a zo ma rangwaman nan. Wannan hadisin Ibn Hajar ya kawo shi saboda ya nuna mamu mahimmancin yin kasaru ga wanda ya balaguro, da kuma mahimmancin wato cin abinci ga wanda ya balaguro cikin Ramadana. Ko in kai balaguro cikin Ramadana, yana da mahimmanci ka ci abinci, kakka ce a ni ina iya kai azumi zan. In kai wato balaguro, yana da mahimmanci sosai kai kasaru. Sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam, har ma malamai suna da maganganu akan cewa wai ita kasarun nan da kuma aje azumi ga wanda ya balaguro me matsayin shi. Wasu malamai suka zaburo suka ce ai matsayin shi dole ne, babu damar mutum yayi kasaru ya cika sallah. Suka ce in ma ya cika sallah kawai bata yi ba, saboda bai yi abinda aka mai umarni ba. Me abinda aka mai umarni? Suka ce kasaru. To akai kawai kana balaguro kai kasaru, to ya ce ka ciki. Wannan kuma malaman zahiriya ne. Don haka Ibn Hazm az-Zahiri a wajen shi, shi duk mutumin da yayi balaguro bai yi kasaru ba, to kawai sallar shi bata yi ba. Yace saboda bai bi umarnin Allah ba, bai bi shari'a ba wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Shi farilla akan shi yace shine kasar kawai inda yana balaguro. Cika sallah wannan na wanda ke gida ne. Kaga kenan a wajen su Ibn Hazm, in kai balaguro cikin Ramadan ka tayi da azumi, to shikenan azumin ka bai yi ba. In kuma kai ka ciki sallah kawai, sallar ka bata yi ba, dole sai kai kasar kadai tai. Su kuma wato jumhurin malamai suka ce idan mutum yayi balaguro sai ya, idan mutum yayi balaguro mahihicin abu shine ya aje azumi kuma yayi kasaru, shine mahihicin abu. Amma idan ya cika sallah bai yi kasaru ba, ko yayi azumi yayi, sai dai kawai ya bar abin da yake mahihici. Kace domin mahihici shine yin aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta karban rangwame. To kaga wannan hadisin yana karfafa cewa lalle abinda Allah ya hiso shine idan yayi rangwame, to ka karbi wannan rangwamen, kanka nuna kai baka da bukatar shi. Inna Allah ta'ala yuhibbu, lalle Allah madaukaki yana so. Wannan kuma sifa ce daga cikin sifofin Allah so. Don haka Allah ya sifanta kanshi da cewa shi mai so ne, kamar yanda ya faɗi a Qur'ani, inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah yana so kuma akwai abin da baya so. Wallahu la yuhibbu al-zalimin, Allah baya son azzalimai. A ya ga wasu adadin mutane masu yawa da yace yana son su, ya ga kuma wasu adadin mutane masu yawa da yace baya so. Saboda haka so sifa ce daga cikin sifofin Allah, kamar yanda ki shi ma sifa ce daga cikin sifofin Allah. A wannan hadisin duka sun tattaru. Ga yana an ce Allah yana so an tu'ta rukhsahu, sai ce kama yakrahu, kamar yanda yake ki, kamar yanda yake kyama kenan. Ko da ta ma kyamar Allah ta'ala ya faɗe ta cikin Alkur'ani cewa yana kyamar wasu ababe, ba ya kaunar wasu ababe. Inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsahu, lalle Allah madaukaki yana son a zo ma rangwamen shi. Rukhas jam'i ne na ar-rukhsa. Ar-rukhsa, ar-rukhsatu a yare na Larabci tana nihin al-yusr wa suhula, sauki. Sauki shine ar-rukhsa, shine Bahaushe ke ce ma rahusa. Ko daga ar-rukhsa ne dauko rahusa, sai sauƙaƙe abin shi ma. To ar-rukhsatu kenan. Amma a wajen malaman usul suka ce abinda ake ce ma ar-rukhsa shine ma sabata ala khilafi dalilin shar'iyyin li mu'aridin rajihin, suka ce rukhsa shine abinda ya tabbata sabanin dalili na shari'a, abinda ya tabbata amma wannan abin sabanin dalili na shari'a. Suka ce saboda wani abu wanda ya bujuro wanda yake da rinjaye. Misali, Allah ta'ala ya haramta cin matacciyar dabba ko mushi, dan haka cin mushe haramun. Wannan shine mi to haramun ne a ci mushe, wannan shine ake ce ma azima. Amma yanzu in kai balaguro sai ka shiga cikin takura sai ka ci, to wannan cin da kai menene kai? Rukhsa ce. Kenan shi hukuncin na farko shine azima, shi kuma rangwamen da ka samu shine rukhsa. To sai suka ce ita azima, azima kishiyar rukhsa ce. Dan haka azima shine abinda ya tabbata, al-azimatu hiya ma sabata, don al-azima a yaren Larabci ita kalmar azima abinda take yi al-qasd wal irada, nihi irada shine azima, a ce azama kenan ma'ana yayi nihi go. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah, don haka al-azima a yaren Larabci. Amma a wajen malaman usul in suka ce al-azima suka ce ma sabata bi dalilin shar'iyyin min ghairi mu'aridin rajih, shine abinda ya tabbata da dalili na shari'a ba tare da an samu wani wato abu da ya bujuro ba wanda yake da rinjayi akan shi. Wannan shine kenan azima, don haka kishi yawancan ne na rukhsa. In Allah ta'ala yace ya haramta kaza, to barin shi da kuma nisantar shi wannan azima ne. To sai wani dalili, wata larura ta sa kai ya halatta kai amfani da shi, to wannan rukhsa kenan ko? Don haka yanzu da aka ce an farlanta azumin Ramadan, farlanta shi menene? Azima ne. To in mutum yayi balaguro sai aka same shi da dan wake yana ci, menene gina yake? Rukhsa ce. Rukhsa ne. Na'am, haka ma cika salloli azima ne ko ga wanda yake gida, wanda yayi balaguro kuma wato rukhsa ce gare shi yayi kasaru. To dan haka Allah ta'ala, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu, lalle Allah yana son a zoma wato rangwamen shi, saukin shi, ababan da ya saukaka saboda wasu dalilai, kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu, kamar yanda yake kyamar a zoma saban shi. Rahu Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban, wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimu, kamar yanda yake son a zoma ababan da ya shari'anta ya farlanta, kenan haka yake son a zoma rangwamen shi. Kenan a takaice dai Ibn Hajar ya kawo hadisin saboda ya nuna mana muhimmancin riko da rangwame na kasaru ko kuma na wato aje azumi ga mai balaguro. Wa an Anas radiyallahu anhu qala, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخة صلى ركعتين. رواه مسلم. دقى أنس يدعى الله تثبت أغريش. أنس يأتي منزا الله تيراد أمنش الله ستبت أغريش يا كسنش إذا خرج إذن يفتى مسيرة ثلاثة أميال tsawanta hiya wadda ta kai ta mil uku, au farasikha ko kuma wadda ta kai ta hiya ta farsaki guda uku, salla raka'atayn, to yana yin salla raka'o'i biyu. Rawahu Muslim. Kenan yana yin kasaru ko? Don haka wannan hadisi ne wanda yake bayani akan wato inda ake fara kasaru, daga ina ne ya kamata mutum ya fara yin kasaru. Karatu na harko kenan. Na biyu, tsawon tahiyar da ake yi ma kasaru, wace tsawon tahiya ce wadda ta kai a yi mata kasaru? To wannan hadisin yana karantar da mu wannan karatukan guda biyu, daga ina ake fara kasaru, wace tahiya ce ake yi ma kasaru. Sai Anas yadda Allah tabbata gare shi yace, kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza kharaja, wa kana kamar da yasha wato yasha gabata cewa kana tana nuna dawwama ko, mahi yawanci in tazo tana nuni akan dawwama, sai jeji take nuna sabani haka. Saboda haka manzo Allah ya kasance dabi'an shi ne kenan, idza kharaja idan ya fita. To tun daga nan an gaya mana daga inda ake fara kasaru, daga ina ne ake farawa? Da an hita. Ashe in kana cikin gari ka mako da gudu ka dauko mota zaka hita, kawai sai ka kai an balbilu sai aka tada sallah to tsada kai ka cika ta da jau baka ci aniya mai zani kawai kasar zani dan daga an balbilu ha ta kai kasar an balbilu to ka kusa ma balbila kana in dai kana cikin gari baka fara hita ba to ba za ka fara kasaro ba dole sai an hita ne ko dan haka shi mai balaguro ana ce mashi al-musafir sarkan ita kanta kalmar ta as-safaru a larabci tana nuna huta domin kalma as-safar a yaren larabci ma'ananta az-zuhur bayyana yasa ake cewa imra'atun safiratun maccan da ta bayyana cirecin ta sai a ce mata imra'atun safira na'udzu billahi min sharri sufur wat-tabarruj dan haka as-sufur as-safaru asalin shi az-zuhur ne bayyana an sama mai balaguro al-musafiru saboda yana bayyana kenan duka yana bayyana ga hilin Allah ta'ala ya baro gidaje da gine-gine gashi nan ya bayyana to sai a ce masa al-musafiru sai ta kalmar ta safar da kanta haka take nuna kalmar safar in ka jirkita ta ko ka bar ta yanda take duka ma'ananta guda domin kace safara ma'anan shi zahara in kuma kace fasara ma'anan shi jima zahara Ima an kace fasara daga tafsiri kenan daga nan aka debo shi ko shi ma az-zuhur yake nuni akan shi dan haka dai a takaice cewa idza kharaja idan ya huta kenan yana nuna mana inda ake fara kasaru shine sai in an hita daga cikin gari amma matukar mutum bai hita ba to ba zai fara yin kasaru ba hukuncin kasaru kenan wannan shine farkon wurin da ake fara kasaru sannan sai tazarar da ake yi wa kasaru sai ce masirata talatati amyalin tsawon tahiya ta mil uku aw farasika ko kuma farsaki uku to kaga wata riwaya mata ta ce ko kuma buridi ko wata riwaya ta ce arba'atu burudin kenan baridi guda hudu to haka ne waɗannan da mil da farsakh da barid da ma ba'u duka waɗannan tazaruri ne na tahiya sunayen wato rata da tazara wacce mutum yake yanka ne saboda shi albaridu shi malam fiqh suna kawo shi kuma wataƙila hadisi zai zo shi ma nan gaba ya gaya man baridikin nan albaridu shi ne yake daidai da farsaki guda hudu aka ce baridi guda ɗaya to farsaki hudu ne to sai hadisi yace manzon Allah in ya huta ya tahiya wadda ta kai arba'atu burdin wadda ta kai baridi guda hudu to kenan farsaki nawa kenan an ce baridi guda yana daidai da farsaki hudu to baridi hudu ha baridi hudu ya zama farsaki 16 to kaga wancan hadisin wanda yace manzon Allah sai in balaguran shi ya kai arba'atu burdin sannan yake fara kasar kenan farsaki 16 to shi kuma menene farsakin al-farsakhu shi farsaki guda daya shi kuma yana daidai da mil uku duk farsaki guda yana daidai da mil uku to shi kuma menene milkin shi kuma din mil guda daya yana daidai da kamu na hannu guda dubu kenan shi mil guda kamu dubu ne na hannu dubu shine mil guda daya to shi kuma hannu suka ce hannu guda shi kuma yana daidai da zira'i hudu to duk an kiyasta su wato wasu malamai suka ce in kana so ka gano mil guda daya inda akwai sabani wajen lisafin malamai wasu ce kaza su ce kaza ne ce in kana so ka gano mil guda sai ka kalli mutum wanda ya taho daga nesa to daga tsawon nisan da baka iya bambance namiji ne ko mace to mil guda kenan in yana daga inda yake da kai in ya kai nisan da kai yanzu baka iya gane wanga namiji ne tahi ko mace ne tahi baka iya ganewa saboda nisan da ke ai dai in ya karato ana ganewa ko to in dai yana nisan da baka iya gane namiji ne ko mace to ya kai tsawon mil guda kenan saboda haka sai dai hasashi to kaga kenan ba dai suke ba da juna ko da mil da barid da farsakh da alba'u duka ba dai dai suke da juna ba wasu sun dara wasu to shi kuma hadisi sun zo da wannan riwayoyi wani hadisi yace tahiyya in ta kaita in tahiyya ta kaita mil uku lokacin ake fara kasaru wasu hadisi suka ce in tahiyya ta kaita farsaki uku kamar da wannan hadisin na Anas duka bin ya gai ko mil uku ko farsaki uku to ka gani aka dauka farsaki guda uku ne to shi farsaki kaga duk farsaki ɗaya shi yake daidai da mil uku to kuma za a auna shi a ce wanga ko wanga kenan nan aukin nan ba shakku bane ba abin nan bane ba zabi bane aka bada a ba zabi bane shi ku ne na marawaci kenan in yayi tahiyya ta mil uku ko kuma ba an bada zabi ba in ka kai mil uku ko ta kai farsaki daga shi marawacin ne yace kenan ko dai mil uku ko kuma farsaki uku to kuma wannan tazarai akwai nisa tsakankanin su saboda haka dai a takaice malamai na fiqh sun tattauna akan cewa wai wace tahiyya ce wadda ta isa a yi mata kasau sai aka samu ra'ayi biyu ra'ayi na farko wasu malamai suka ce ai babu wani nisan tahiyya da za a kalla kawai abinda za a kalla shine balaguro in dai a kira abu balaguro kawai shikenan saboda shari'ar musulunci ta bada rangwamen ayi wanda ya balaguro yayi kasaru ta bada rangwamen wanda ya balaguro ya aje azumi amma bata iyakance mamu balaguro ba da wata iyaka waɗannan hadisan da suka zo suna faɗan mil uku ko farsaki uku ko burdi guda hudu kowa suka ce wannan ba ma'auni bane saboda su da kankansu ma sun saba kuma wato sabawa mai tazara wadda take mai nisa tsakankanin su saboda haka su ba ababan tantancewa bane kawai asali in hukunci ya zo a shari'ar Allah kuma cikin Qur'ani ko hadisi ba iyakance shi ba to al'adar mutane ita take iyakance shi dama akwai ka'ida ta malaman fiqh suka ce duk abin da ya zo a cikin shari'a ba tare da an samu iyaka ba to ka sa mai iyaka da al'adar mutane saboda haka Allah ya shari'anta a yi kasuwanci amma siga kasuwanci ba a sa mata iyaka ba don haka al'ada ce take iyakance ta Allah ya shari'anta a yi aure amma lokacin kai amarya ba a sa mai iyaka ba don haka al'ada ce za ta iyakance yaushe ya kamata a kai amarya Allah ya shari'anta a yanke hannun barawo idan ya yi sata a cikin hirzi amma hirzin ba a sa mai iyaka ba al'adar mutane ce za ta tabbatar da menene hirzi ina ne ake ce mai hirzi don haka wannan sanannen abu ne a shari'a ta musulunci duk abin da ya zo sake to al'adu su suke mai iyaka don haka suka ce balaguro ma za a maida shi kan wannan layi in dai al'ada ana ce ma wannan tahiyya taka balaguro tana karɓa sunan balaguro ana mata tanadin guzuri kiniya sha da ai balaguro to kawai ya halatta kai kasar cikinta ko mun nisanta kuma ko mun karamcinta matukar dai tana karɓa sunan balaguro to wannan shi ne ra'ayin wasu malamai Allah yi masa rahama kamar Ibn Qudama wannan ra'ayin shi ne Ibn Hazm wannan ra'ayin shi ne Ibn al-Qayyim wannan ra'ayin shi ne Ibn Taymiyyah wannan ra'ayin shi ne haka wannan malaman duka sun yi fatawa akan cewa kawai babu iyaka ga balaguran da za a fara yi maka sauro da an dai an kira shi balaguro kawai za a yi kasau to sai dai wannan ra'ayin nasu yana da matsala ta bangaren cewa ba a ba mutane wani ma'auni ba yanzu za a yi ta samun saban da rikici domin babu wani ma'auni wanda zai iyakance tahiyya wanda za a yi kasar ko wanda ba za a yi ba abin aka dawo da shi ga al'ada rikici da sabani zai yi yawa to sai ra'ayi na biyu su ne malaman da suka ce a balaguran na an mai iyaka matukar mutum ya yi balaguro wanda ya kai tsawon tahiyyar yini uku to nan ne zai fara kasaru balaguro wanda ya kai tsawon tahiyya ta yini tayini uku suka ce wannan hadisan da suka zo suna dan can mil uku farsaki uku suka ce su ba za a gina hukunci akan su ba tunda dukkanin su riwaya ce ta wasu sahabbai sahabi yace yaga kaza ko shi yace yaga kaza ko yaji kaza to ba a gina hukunci akan su amma za a koma ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace baya halatta ga mace wadda tayi imani da Allah da ranar lahira tayi balaguro tsawon yini uku ba tare da muharrami ba sai suka ce to wanga hadisin ya iyakance ko menene balaguro kenan yini uku shi kuma yini guda shine marhala guda da kuma marhala guda ita ce daga bullowar rana zuwa faduwanta duk tahiyar da za a yi daga bullowar rana zuwa faduwanta ai irin haka hasa uku to wannan ta isa a kira ta balaguro na haka irin wannan tahiyar ita ce sai suka ce kuma wato kawai ta wato tahiyar za a ma'ana tahiyar da aka yi ita ce za a dubawa ba wai an yi ta daga waga ba don yanzu aka dawo ga zamanin mu na yanzu to sai kaga abin ya sha bamban da in ana balaguro da dabbobi da kuma tahiyar kasa to yanzu duk ma nisan waje akwai wahala yanzu a ce a samu inda mutum zai yi balaguro a duniya yayi kwana uku yana balaguro bai kai ba ko akwai inda ake wannan balaguro akwai wahala in ma daga bangon duniya ka taso zaka wani bangon to insha Allah a jirgi kwana uku ya isa ka kai ko kasa ga haka yanzu yawanci balaguro irin yanda tahiyar da ake ada ayi ta watanni to yanzu wata yanzu awa ɗaya sai ga an kai tahiyar da da sai an yi watanni ayi ta yanzu a awa ɗaya sai ga an canye wannan wato tazare to akan haka kenan sai suka ce dole ne sai an iyakance menene tazaran da ake fara yi ma balaguro to shine sai suka iyakance shi da yini uku wannan kuma wanda suka iyakance shi da yini uku sune malaman Hanafiya su kuma sauran malamai jumhurin malamai suka ce a yini bi ma ya isa to shi kuma wannan yinin daga bullowar rana zuwa faduwanta tahiya suka kiyasta tahiyar da za a yi daga wannan lokacin wanda ake kira marhala suka ce tana daidai da wato kilomita na yanzu 40 na haka kenan akan wannan fatawai sai malamai suka ce duk wanda ya tahiyar da ta kai tazarar kilomita 80 to kawai tahiyar shi ta isa harayin kasau kenan duk wanda tahiyar shi ta kai kilomita 80 ko cikin kyautawa ya canya kilomita 80 din kawai ya isa harayin kasau ko kuma a wato ya jima yana yi oho suka ce kawai wannan shine ma'auni domin dole sai an samu auni anan dan haka wanda suka ga cewa ba yayyewa a saki abin ba ma'auni sai suka sa ma'aunin amma aunin kuma in ka dauki ma'aunin malaman Hanafiya to sai ta kai kilomita 120 sannan zaka fara kasar ko in kuma ka dauki ma'aunin sauran jamhurin malamai wanda suka dauki riwayan cewa yini biyu sai suka ce don haka kilomita 80 ne kenan in kai balaguro sai ka ci kilomita 50 to in ka bi wannan ra'ayin na wannan fatawai na biyu babu kai babu yin kasar cika sallah za kai saboda tahiyyar taka ɗan kaɗan ce ba ta kai a kira ta balaguro ba suka ce in kuma ka ɗauki ra'ayin wancan malaman Ibnu Taymiyya da Ibnu Hazm da Ibnu Qudama da Ibnu Al-Qayyim da sauransu to su kuma suna ganin kawai ko ma kilo 20 ne kaci ka iya yin kasar in dai an kira shi da balaguro a al'adance da haka kenan wannan shine ra'ayoyin malamai bisa kan tazarar da ake iya yi ma kasaru kenan shi yasa mahi yawan malamai suna akan fatawar nan ta jumhur cewa in tahiya ta kai kilomita 80 to sai a yi kasaru kuma ita ce mutum zai da yake da damai ya karɓi rangwame wanda shari'a ta zo da shi na aje azumi da kuma rangwame na kasaru Allahu ta'ala a'lam ita wannan fatawai ta hisa ma'auni amma kuma waccan fatawai ta waɗancan malaman ta hi dalili mai ƙarfi waccan fatawai ta cewa ba iyaka dalilin ta ya hi ƙarfi amma wannan kuma fatawai ita kuma wato ta hisa tsari da kuma ma'auni cikin tafiye-tafiye don haka sai ka duba ka gani ko kuma fatawar da malamin fatawanka ya maka sai ka yi aiki da ita don kowane wuri akwai malamin fatawa aka tambaye malamin fatawa shi ya ga cewa shi mutanen yankin shi kawai zai masa fatawa da kilomita 80 to shikenan sai su yi ta yi
الله أعلم. وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة.
Daga gare shi yadda Allah ta tabbata a gare shi yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Madina zuwa Makka. Fakana sai manzon Allah ya kasance yusalli yana yin sallah raka'ataini raka'ataini raka'a bibibi hatta raja'na ila Madina har sai da muka dawo zuwa Madina muttafaqun alaihi wal lafzul bukhari. To wannan hadisin ya nuna kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a tsarin shi dama duk in yayi balaguro to kasar yake yi. Kenan wannan hadisin kuma kamar yanda ya gabata raka'ataini raka'ataini nan yana nihin sallolin da ke da raka'a hudu su ake ma raka'ataini raka'ataini ko kamar yanda muka ji cewa magariba ba ta ciki asuba ma ba ta ciki ba a kasarin su. Wani bin Abbas radiyallahu anhuma qala aqama an-nabi sallallahu alaihi wa sallama 19 yawman yakasu. Daga Ibn Abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayu kwana 19 yana tayin kasaru. وفي لفظ اول لفظ في مكه امكه 19 يوما قانا 19 رواه البخاري وفي روايه لابي داود او روايه ابي داود 17 قانا 17 وفي اخرى اcikin wata tadaban 15 قانا 15 وله ان عمران بن حسين رضي الله عنهما 18 قانا 18 وله ان جابر رضي الله عنه اقام بتبوك 20 يوما قانا 20 ya kasuru salata yana tayin kasaru warwatu husikatun marawaitan sha amuntattu ne illa anna ikhtilafa fi waslihi sai dai an yi sabani a wajen sadar da hadisin ya zamo mausuli kenan. To wannan riwayoyin da muka karanto dukkanin su suna bayani ne akan maudu'i daya shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a tsawon kwana 19 ko kuma tsawon kwana 17 ko tsawon kwana 18 ko tsawon kwana 15 ko tsawon kwana 20 yana tayin kasar haka riwayoyin suka zo dukkanin su abu guda ne suke son su karantar shine cewa manzon Allah ya dauki lokaci mai tsawo yana yin kasar sai sababu wani sabani tsakankanin wannan riwayoyi amma waɗanda suka rawaito hadisin kowa ya bada labarin iya abin da ya gani ne kuma ya sani. Abu da kan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana 15 kwana 17 kwana 19 kwana 20 yana yin kasaru. Kenan karatun da ke ciki shine mutum ya iya daukar lokaci mai tsayi yana yin kasaru. To nan ma akwai darasi. Malamai suna da maganganu akan cewa kwana nawa ne ya kamata mutum ya yi kasaru. Ko kuma ya daina yin kasaru tsakanin malaman da suka ce kawai ba iyaka ba iyaka kawai zai yi tayin kayan shi inda yayi balaguro babu wasu kwanakai da aka iyakance mashi zai yi tayin kasaru sati guda yayi wata guda yayi shekara guda yayi watanni da yawa shekaru da yawa matukar da balaguro yake yi suka ce kawai zai yi tayin kasaru har sai ya dawo. Akan wannan fatawai kaga yanzu in mutum ya je karatu wani gari yayi shekara 3 ko 4 to zai tayin kasaru ko har sai ya dawo saboda shi mai balaguro ne ko kuma in ya je wajen wata mission ya dauki lokaci mai tsawo ko da ta ja shi shekaru to zai tayin kasaru. To sai wasu malamai su kuma suka ce a wannan kasaru tana da iyaka da danganta daga mutum duk wanda zai balaguro suka ce ko dai ya zamanto yayi niyyar zai zauna tsawon kwana kaza ko kuma ya zamo bai yi niyyar zai zauna ba a zuciyar shi suka ce to wanda yayi niyyar zai zauna in sai a tambaye shi kwana nawa ne za kai in yace kwana 7 sai a ce to da ka je kama fara cika sallah kawai ba kai ba kasar kwana nawa ne za kai ce a sati 3 ne to kana shiga garin kawai ka ci gaba da cika sallah ba kai ba yin kasar kwana nawa zaka kwana 3 ne zani suka ce to nan mai kwana 3 yana iya yi kasau suka ce matukar tahiyar tashi bata wuce kwana 4 ba to yana da damar yayi tayin kasaru har ya dawo amma da ta habra akan kwana 4 to ba ya da ikon ya ci gaba da yin kasaru. To wannan fatawai kuma dalilin ta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce duk balagurorin shi wanda yayi yana da wasu manhohi ne a ciki ba tare da ya iyakance mu kan shi ba cewa zai kwana kana. To dan haka kai ma gobe in kai balaguro ka je neman wani abu ne kai baka san ko kwana nawa za ka yi ba to kana aika ta yin kasar ko ta ja ka shekaru da watanni. Saboda kucikin balaguro kake da ka samu bukatan ka juyawa za ka yi kawai ka dawo. Amma in ka san ko kwana nawa za ka yi kuma kwanakan sun wuce hudu to ba kai ba balaguro. Yanzu misali mutum ya je neman wato wata takarda ce yake son a bashi. To sai ya je neman ta a yamai. Duk in yaje sai a ce mai sai gobe. Duk in yaje sai a ce mai sai gobe sai da wata uku. To haka nan zai yi ta yin kasar. Saboda shi bai sa ma zuciyar shi ya zama ya mai ba na kwana kaza. Dan yana da dama ya ta yin kasar. Amma ko da ma yaje yace a shi wani karatu ne ko wata daura ce za a yi wani kwarsi ne za a yi na wata uku to shikenan tunda dai ka riga ka iyakance da ka shiga kawai sai ka fara cika sallah. To shi sa wannan malaman suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya huta daga Makka lokacin da ya huta daga Madina ya shiga Makka wajen Hajjatul Wada'i ya shiga Makka ne a asuba ta yini na hudu sai ya tsaya anan al-Abtahu be yana ta yin kasar har tsawon kwana hudu sai rana ta takwas yaumut tarwiya ko dan nan manzon Allah wato ya tahiyawar aikin haji to wannan shine ma'aunin su suka ce tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wani wuri wanda shi kanshi ya san ko kwana nawa za ya kwana hudu za ya amma kuma ya ta yin kasar kenan shine ma'auni duk wanda zai kwana hudu ya yi kasar. Suka ce amma kasa ga haka ba za a yi kasar ba suka ce domin bayan an yi aikin hajjin manzon Allah ya hana wanda suke balaguro su wuce kwana uku a nan cikin Makka yace kawai wanda ya wuce kwana uku kowa ya huta kawai kamin kwankwa kenan sai ya dini akan cewa ba a taba samu ba cewa manzon Allah ya je wani wuri ya zauna har ya wuce kwana hudu kuma yana ta yin balaguro. Shi kuma wannan riwayoyin da suka zo suka ce ya tsaya kwana 19 kwana 20 su kuma ana daukan sa a matsayin ya tahi ne da wata manufa ba tare da ya san ko kwana nawa za yi ba. Ina akan fatawan cewa duk wanda bai san ko kwana nawa za yi ba to yana da damar ya tahi kasar ko ma shekaru kasar ta shashi. To wannan wato ita ce fatawar jumhurin malamai suna ganin a iyakance kwanakai da kwana hudu. Sai malaman Hanafiya waɗanda su kuma suna ganin cewa kwana 15 ma in mutum ya san zai yi kwana ko da kai 15 na ta yin kasar su sai suka ce kasa ga kwana 15 ne mutum ba zai yi kasar ba amma daga kwana 4 har zuwa 15 suka ce dai yana da damar yayi kasar. To amma jumhurin malamai na Malikiya da Hanabila da Shafi'iyya su kuma suka ce wato ba zai wuce kwana 4 ba in dai ya san zai wuce kwana 4 to ba zai fara kasar ba da ya shiga gari kawai zai ci gaba da cika sallah. Allahu ta'ala a'lam. Kenan za mu tsaya akan wannan hadisi insha Allahu ta'ala. Hadisin na gaba sai mu tashi bisa kan hadisi na Anas idan Allah ta'ala ya nuna mamu abinda muka karanta na daidai. Allah ta'ala ya amfane mu da shi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya nuna mu su mu gyara. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yasin bayan an kai amarya. To wannan babu shi a rubuce gaskiya.